أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت بدك الله سبحانه وتعالى لساك حكم آخرتم na mako-mako na sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka tarahu lidalhi mi magana akan sufa tasallama za Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama kamar kana gani annabi na babban malami mai suna Muhammad Nasiruddin Al-Albani wani makaranta a baya malam ya rubuta wannan littafi da niyya ta kawo gudunmawa wajen gama mutane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da an yi kewe-kewe ba ba tare da rigima ba na wannan yace mazhabar shi kaza wannan yace mazhabar shi kaza wannan yace malikiyya an ce kaza ko hanafiya ko hanbaliya ko shafi'iyya ko zahiriyya a malam yace kawai mu tsaya mu karanci ya annabi sallah tun daga kabbara har zuwa sallama kamar yadda kamar kana ganin ita wannan sallah wannan shine dalilin malam da ya rubuta wannan littafi domin mu gudu tare mu tsira tare kuma iya daga cikin abin da ya kara zaburar da malam wajen rubuta wannan littafi akan cewa a tunatar da juna musulmai su san ya manzo sallallahu alaihi wasallam yi sallah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda ya sallah irin tawa to wannan akwai alƙawari Allah ya mai zai sanya shi gidan aljanna dukkan kuma wanda ya je sallah ta kamakami wanda ba irin tawa ko ya ƙara ko ya rage ko wani wani kama-kama a ciki wanda ba shi ba to wannan kuma al'amarin shi don Allah yake to kaga domin mu samu mu kasance mun yi sallah irin kamar sallar sallallahu alaihi wasallam dole sai mun karance ta to malam ya yi kokari ya rubuta mana littafin wannan ya tattaro dukkanin hadisai wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya koya ita wannan sallar tun daga kabbara harama har zuwa sallama yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na farko shi ne istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba kenan ɗakin Allah malaika cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاة ما لك جوا ما زال صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم ناكس أنت إذا قام إلى الصلاة إذا ناتاشي زوا بين صلاة استقبل الكعبة زي فستنتي لكن كعبة في الفرد والنفل أفرلا كو أنا فيها إن انتك نسال لك مساء الله صلى الله عليه وسلم زي إذا نتاشي زي فستنتي لكن كعبة نعم
Good.
kenan sai a sa alama a wajen. Na malai ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya tashi yin sallah istiqbal al-ka'aba, yana fuskantar dakin ka'aba, fil fardi wal nafil, a sallah ta farin da ko a nafila. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidalika, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni akan haka. Faƙala lil musi'i salata, haka ya gaya ma ga wanda ya gurɓata sallar shi, wanda ya ɓata sallar shi. Wannan hadisi ne wanda ake magana na musi'i salat. Wani ne ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ruwaya ta Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yarda, ruwaya ta zo a Bukhari, ta zo a Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci, sai wani ba Allah ya shigo cikin masallaci. Manzo Allah yana zaune, sai wannan mutum ya kabarta sallah. Da ya kabarta sallah, yayi sallar shi ya kare, manzo Allah yana kallon shi. Iya kammalawa sai ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama. Manzo Allah ya ce mai, wa alaikum salam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ya amsa mai sallama kuma ya ce mai, koma kai sallah, saboda har yanzu ba kai sallah ba. Kenan me yake yi anan? Yana nuna mai cewa sallar shi ba ta yi ba. Ya koma ya sake yin wannan sallah, ya dawo ya yi sallama, mazalla ce mai, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah saboda ba kai sallah ba yanzu. Hallau ya dawo ya koma ya yi sallah, ya dawo ya ce ya yi sallama, mazalla ce mai, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah saboda har yanzu ba kai sallah ba. Wannan ba Allah sai hankali ce ta shi, ya ce, ya rasulullah, ban iya wata sallah ba wadda ta wuce wannan, dan haka a sanar da ni a koyar. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai, malaka nan ya kawo farkon hadisin, yake ce mai, idza qumta ila salati fa asbihil wudu'a, idan ka tashi yin sallah, fa asbihil wudu'a, ka kyautata arwallarka. Na farko abinda za ka yi, ka kyautata arwallarka. Thumma istaqbal al-ka'aba, thumma istaqbal al-ka'aba, sannan kuma ka fuskanci dakin ka'aba, fa kabbir, sai ka kabbara. Kaga wannan farkon hadisin ke, akwai sauran shi kenan a hankali a kai, za mu rinka ɗaukar shi a kan kowane babi idan muka ji. Inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallar ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe. A nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai, idza qumta ila salati fa asbihil wudu'a, idan ka tashi yin sallah, to ka kyautata arwallarka. Kun ga wannan shi ne hadisi na hari wanda muka karanta a cikin wannan littafi. Kuma hadisin kai tsaye, malam a wannan littafin kai tsaye ya kama ne akan fara sallah, shine ko fuskantar Ka'aba, fuskantar alƙibla. Kenan ba a yi magana ba akan tahara, ba a yi magana ba akan arwalla. To wannan magana ta arwalla tana kumshe cikin wannan hadisi, wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta fara, da yace mai, idza qumta ila salati fa asbihil wudu'a, idan ka tashi yin sallah, to ka kyautata arwallarka. Ita arwalla shar'i ne na yin sallah. Babu arwalla da gangam ga ruwa ga komi, ka ƙi yin arwalla ka je ka yi sallah, sallarka ba ta yi ba, dama ba ka yi ba, kai da wanda bai yi ba duk ɗaya, saboda ka bar shar'i babba. Dan mai ahlali ma ce, man salla bi ghairi wudu'i amidan fa huwa kafir, duk wanda ya salla ma ba tare da arwalla ba da gangam, kawai haka nan bakka da arwalla, bakka da tsarki, ka zo ka yi salla kuma da gangam ba mantuwa ba, ya ce to wannan kafirci ne ma. Kenan kaga saboda girman abu, abinda suka fara yi shi ne arwalla. Ita kuma arwalla tana da fadala da yawa, tana da daraja da yawa, allati la tu'addu wa la tuhsa. Hadithi ya tabbata na Abu Umama yake cewa, manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce mai, yana cewa idan mutum ya arwalla, idan ya wanke hannun shi, duk zulubin da ya dauka da hannun wannan nashi, Allah zai yafe mishi. Yana wanke hannu kamar yana wanke zunubin shi. Idan ya kurkure baki, abin da ya faɗi da bakin shi, Allah zai yafe mai wannan abin da ya faɗi da baki.
idan ya shaka ruwa a hancin shi, idan ya wanke huskar shi abin da ya gani, idan ya wanke hannun shi, idan ya shawa kai, idan ya wanke kafa, duk zanubin da ya dauka da wannan gabaɗuwan nashi yana wanke su kamar yana wanke zanuban shi. Matukar ya kauce ma manya manyan zanubai, in dai ƙananan zanubai ne Allah zai rinka yafe musu ta hanyar yin arwalla ba tare da ya sani ba. Wannan kaɗan daga cikin fadala ta yin arwalla kenan. Sai wani ana yake mamaki, ya kai wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya mutum zai aikata wannan dan abun ami, wannan gafara abinda kullum ana yi abinda bai kai kawo ba? Sai ce to kai yanzu na kusa shekara 19 a duniya, ni na san annabi ya ce wanda ma annabi ƙarya ne wurin shi a gidan wuta, ni yanzu in rasa abinda zan ma kaina sai in gina ma kaina gida a gidan wuta. To wannan magana ya ce in ban ji ta ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu su uku, ya ce har su biyar ma. Kaga fadala ke da kyau, arwalla take da ba alƙarama ba. Ita kuma arwalla abu ne sananne, idan mutum ya tashi sallah zai je dahara ya tsarki, ya ɗauko ruwa ya wanke hannuwan shi, ya yi bismillah da fari, ya wanke hannuwan shi su uku, ya wanke bakin shi su uku, ya shaƙa ruwa, ya wanke huska, ya wanke hannuwa, ya shawo kanshi, ya shawo kunnuwan shi, hannu kuma ya wanke kwahuwan shi, in ya ƙare kuma ya addu'a, shikenan arwalla ta cika. Abu na biyu wanda malam bai ambata ba, bai ambaci niyya ba, bai ce ba idan ka tashi yin sallah ka yi niyya. Saboda ita niyya shi ta ce ake ce ma al-irada aw qasdu fi'li shay, mutum ya zabi da yin wani abu, mutum ya so ya aikata abu kaza, shikenan niyya ta shiga, baya buƙatar har sai ya hudu da baki. Hudin niyya da baki bid'a ne, ba sai ka zo ka ce inni nawaitu salatu zuhri fi kaza fi kaza fi kaza, wannan ba baki, kawai niyya lokacin da ka tashi. Yanzu misali mutum ya tashi fito daga gidan shi, ya kamo hanya masallaci, ai ba sai ya hudi ma ba cewa masallaci zai zo ya zo ya sallar magariba ba, sai ya hudi da baki ba. Abin da yake zuciye shi kawai yayi niyya ya kamo hanya, yayi niyya zuwa masallaci ne sallah, shikenan ya wadata. To bambancin inda mutum zai gane cewa ita niyya ita ce mutum ya nufaci yin kaza. Misali ka zo ka tashi kai raka'a biyu, misali bayan sallar asuba, koko lokacin asuba sai ka tashi kai raka'a biyu, daga tashi kai raka'a biyu kana jira lokacin sallah yayi ka zo kai sallar asuba. Amma wannan raka'a biyun da kai a zuciyarka ba zancen sallar asuba ba ce, kawai kai dai ka tashi kai raka'a biyu, shikenan kana zaune kana jira lokacin asuba yayi barci ya dauke ka har rana ta hudu, daga tashi sai ka ce yo ai da na tashi nayi raka'a biyu, shikenan tashi kan bacin asuba, to ba ta yi ba. Kaga lokacin nan ba niyyar yin sallar asuba ba kai, inda a ce a zuciyarka asuba kai niyyar yi shikenan, ana iya cewa akwai abin, amma ba kai niyyar asuba ba nafila kai ne ita ce a zuciyarka, kenan ba ka ce ba wannan tayaran falasan ta, wannan ba tayaran falasan wannan. Ko kuma misali kai wasu azumukan ka na nafila, sai Ramadan ya zo wata rana sai ka sha Ramadan, sai ka ce wannan azumin da kai wata rana ya shiga kambacin Ramadan, kaga bai yi bai, saboda wannan da kai niyyar ma yin shi dama nafila ce kai yayi. Don haka ita niyya lokacin da ka ji a ranka cewa bari in aikata kaza, niyya ta shiga cikin wannan ita ce niyya. To shine malam bai ambato ta ba kenan, dai kan abu ne wanda sananne ne, duk wanda ya zabura ya zo masallaci ya zo ya shiga sauransu bai buƙatar sai ya bayyana cewa wai sallah ce ya zo niyyi a yaja niyyar shi ta shiga a lokacin da ya taso, a lokacin da ya shiga masallaci, lokacin da ya shiga sau, shikenan niyyar ta shiga ta wadata. Hudin niyyar bid'a ne, kenan ba hudi. Sai ma zara su sanu yake ce mi idan ka kyauta arwallaka tun mustaqbalal ka'aba, sannan sai ka fuskanci alqibla, sai ka fuskanci ka'aba, fakabir, sannan kuma sai ka kabbar harama. To wannan ruwaya ta wannan hadisin ruwaya ce ta Muslim, kenan kuma hadisin ya zo a Bukhari, dan ce shi a ruwayar Bukhari babu fa asbigil wudu'a sun mustaqbalil ka'aba, a ruwayar Muslim ne ke da ko wannan hadisi ne muttafaqun alayhi, hadisi ne na Abu Huraira. Sai malai ci gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam, mazala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance fi safar a balaguro, yusalli an-nawafil ala rahilatihi, iyayen sallan nafila a saman kan abin hawan shi, a saman kan abin hawan shi kenan, a saman kan abin da yake bulaguro a sama. Misali doki ne, raƙumi ne, ko na makamanta kenan, duk abin da wanzu sallan yake saman shi. Idan ya soyin nafila iya cikin tahiyya, kawai kabbara ke yi nafilar shi. wa yutira alaiha haitu tawajjahat bihi sharqan wa gharban, kuma in wutiri ne ma yayi wutirin shi, haifu tawajjahat bihi dukkan inda dabba shi ta kama hanya take tafiya kenan. Me malai ke nuna ma anan a nafila mazala sallallahu alaihi wasallam bai sharadin dole sai an fuskanci alkibla ba ma za a yi nafila in dai kana cikin balaguro, amma yin balaguro kadai ba wanda yake zaune a gida ba. Dan balaguro yana tahiya a saman abin hawan shi, ya iya yin kabbara yayi nafilar shi, babu rukudi haka kace ka duka ka taso kai zuwa da kawai ima'at ne, kamar jista ne zaka ringa yi, kamar yadda mutum da zai salla a zaune jista ne zai ringa yi, ya dan duka kadan ya taso Allah in zan su yara ce dan ƙara dukawa ta bambanta da rukudi shikenan kawai, kuma nafila ce kuma ta yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Yace wa fi zalika nazala qawlu ta'ala, akan wannan ne fadar Allah madaukakin sarki ta sauko, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, duk inda kuka kama kuke tahiya, duk hanya da kuka kama fa thamma wajhu Allah, kunufaci yarda ubangiji kenan, kudirce a zuciyarku cewa Allah na ganin ku, kuma shi za ku ma ita wannan ibada saboda shi za ku yi, shikenan wannan abin da kudirce a zuciyarku ya wadatar sai ku yi sallar ku kenan. A balaguro kuma nafila shine aka baka dama kai sallah ta nafila a balaguro a saman abin hawanka ba tare da ka fuskanta alkibla ba. Malai ci gaba da cewa kenan, wannan hadisi da makaranta shi kuma hadisi ne shi ma ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Malai ke cewa wa kana ahyana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yatadawwa ala naqatihi istaqbala biha alqibla fakabbir, ya kasance wani lokaci kenan ba kullum ba, ahyana wani lokaci, idza arada an yatadawwa, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaso yayi tadawwi, me tadawwi tace nafila, ala naqatihi a saman kan taguwar shi, istaqbala biha alqiblata fakabbir, sai juyo ta ta kalli alkibla sannan kuma sai kabbara kenan, sai juyo ita dabbar tashi ta fuskanci inda alkibla take. Misali in yana yamma, sai juyo ta kalli alkibla sai kabbara, in yaso kuma sai juya ta kama hanya sai ci gaba da sallar shi, kuma salla haisu wajahu rikabu, sannan kuma sai sallar shi inda wannan abun hawan nashi na fata kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan zai yi nafila sai karkato da dabbar tashi ta kalli gabas sai yayi kabbara, in yayi kabbara kuma sai juya ta kalli hanyar da za ta bi sai ci gaba da sallar shi kenan, ya kasance warkon sallar ya fuskanci alkibla, in so sauran kuma babu matsala. Haka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi a balaguro kuma a nafila. Yake cewa wa kana yarka wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ruku'i yana sujada ala rahilatihi a saman kan abin hawan shi, ima'an bi ra'sihi iya ishara da kanshi kenan, idan zai kabbara harama kawai in yi kabbara harama, idan zai ruku'i sai dan sadaka kadan, idan kuma zai sujada sai ƙara sadaka wanda ya guji ruku'i, a haka nan kenan yake yin sallar shi har ya kammala. Haka yake yi manzo sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wa yaj'alu sujuda akhfad min ar-ruku'i, sai sanya sujada ta hidurkusu akan ruku'i kamar yadda kenan muka faɗi, sai kasance sujada shi an saddaka kai sosai akan yanda aka saddaka a ruku'i. Wannan hadisi ne na Ahmad da Tirmidhi duka sun rawaito wannan hadisi. Sai malai yake cewa wa kana idza arada an yusalli al-fariida, manzo sallallahu alaihi wasallam idan yaso yi sallah ta farilla, nazala fastaqbala al-qibla, sai a dakatar da dabba a sauko sannan a fuskanci al-qibla sai a yi sallah, kenan in farilla ce ko tsayawa ake yi aisan da farilla, amma in nafila ce in ka so ka tsaya kai nafila, kuma in ka so idan akwai abubuwa na darar wajen safkai, kamar misali wurin biya yi maka safka ko wurin babu wurin da zaka yi sallah a rufe kuna makamancin haka, sai kai sallar ka a saman abin hawanka. Na yake cewa amma fi salatil khawfi, amma idan manzo sallallahu alaihi wasallam idan an zo a sallah ta tsoro, al-khawfi shadid, sallah ta tsoro mai tsanani, ana cikin tsoro, ana cikin tashin hankali, kenan akwai me yake da suna wani lokaci kenan idan mutum bai san ba ko bai taba shiga ciki ba, abin kamar biya gade shi ba da kyau, sai wanda yake cikin dimuwa ta tashin hankali cikin gumurzu, an akoyo wani zo hallaka ko na makamancin haka, to ya za ku yi sallah, ana cikin wannan tsoron, kuna tsoron kujeru ku yi sallah wani ya shigo ku daga baya ko na makamancin haka ko na bai same ku, ana cikin wannan tsoro dai, to yaya ake yi? Faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi an yusallu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma al-ummah shi akan cewa ana cikin tsoro mai tsanani ma su yi sallah, rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana, su kasance in a ƙasa suke, in a ƙasa suke suke a cikin tsoron ke, in a ƙasa ne suke ba a saman abin hawa ba ko a saman abin hawa, kenan duka an sannanta musu akan cewa su yi sallah, mustaqbili al-qibla aw ghairi mustaqbaliha aw ghairi mustaqbaliha, sun kasance suna fuskantar al-qibla ko ko bisa fuskantar ta, in dai ana cikin tsoro ko ana cikin yaki, to a lokacin nan za ku yi sallah a sama kuke ko a ƙasa kuke, a kuna kallon gabas ko kuka kallon gabas, duk yanda ku samu kanku haka za ku yi sallah. To idan ana cikin wannan halin ya zanta arwala, kuma an yi arwala ko kuma ba sai an yi ba, ko taimama za a yi, in akwai dama a yi taimama a yi taimama, in babu dama a yi taimama haka za a yi sallah, haka kawai za a yi sallah, in dai ana cikin halin irin wannan na tsoron wanda babu dama a yi wannan, lokacin sallah ne kawai ku yi kokari ku yi sallah, kuna cikin wannan sallah ya za ku yi ta a zuciya ku za ku yi ta, lokacin da ka kare fatiha zo ka da kai kabbara harama kai kabbara, lokacin da ka kare fatiha ka karanta sura har lokai kabbara a zuciyar da ruku'i ne kai, kai tasbihi da komi da komi har lokai taso daga ruku'i ka hadi abinda ake kwadin da tasowa har lokai sujada, haka zaka rubu wadi ba sai ka me yake da suna ba sai ka ringa yin sallah ba, ka duka ka taso ka duka ka taso, in a wurin da kake kana iya yi da kanka yanda ake yi a saman abin hawa, kenan wannan labas ana iya yi, sai ka ringa yin ishara da kanka ka taso ka duka har ka yi sallah ka kare. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ikhtalatu, idan an takule idan an gam da abokan gaba, fa innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra's, to wannan sai kasance kabbara ne kawai za a ringa yi da kuma ishara da kai, ishara da kai kenan, nuni kawai da kai, kamar ka dan nuna haka kai ruku'i ka dan nuna kai abin nan, kaga wannan yana da kyau a ce soja sun san wannan, su da suke cikin irin wannan abubuwa na kare kasa suna cikin wannan abubuwa, kenan su san cewa kenan a lokacin nan ma suna iya yin sallah in ta kama, ga abokin gaba in yakin ne ake ko kuma ana tsammanin zai zo, kenan a lokacin nan ga yanda za su yi sallar su, saboda mutum ya kasance ko da a ce mutuwa ta zo ka mutu ba tare da bashi ba akan kan sallah. Sai malai ya ci gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma bainal mashriq wal maghrib qibla, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tsakanin gabas da yamma al-qibla ce, kenan ya kasance an ba yamma baya, an ba me yake da suna tsakanin gaba da baya ne, kamar me yake da suna yana so nuna musu cewa tsakanin duk inda mutum ya samu kanshi tsakanin bangaren wannan da bangaren wannan inda ya fuskanta wannan kibla take. Saboda me yasa? Idan ka fuskanci wanda suke sallah a Ka'aba, zai ga sun kewaye Ka'aba gaba ki. Kowa zai sallah ne a fuso inda yake matukar yana kallon Ka'aba. Matukar kana kallon Ka'aba kai nan da kibla. Kenan zai misali wanda yake gabas da Ka'aba shi yamma zai kalla nan ce kibla shi. Wanda yake yamma da Ka'aba gabas zai kalla nan ce al-kibla shi. Wanda yake gusum da Ka'aba, misali wanda shi tsakanin shi da Saudiya shi kasar sa haka take, kenan shi haka zai kalla arewa zai kalla gusum zai kalla, wanda kuma kasar sa haka take shi haka arewa zai kalla. Kenan dai din za a yi ne kawo ka kalli inda ɗakin Ka'aba yake, dan zai kai kirdadin inda yake sai ka kalli nan kai sallata. Wa qala Jabir radiyallahu anhu, Jabir yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sabila, mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sabila, a cikin wani balaguro ko kuma sariya. Abin da ke cewa sariya shine wani gurbi da zai fita zuwa wurin wani yaki ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba. Wani gurbi misali ya tafi wajen yaki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ciki, to suna cikin masira kuma suna cikin balaguro ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu sai ya tura su wani wuri daga cikin wata gurbi haka, ya tura su wani wuri su je su dawo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani wuri a zaune da shi da sauran sahabbai, sai aka ware wata gurbi sai aka ce su tafi wani wuri su dawo, ita ce sariya. Kenan sun yi wata tahiya ne zuwa wata bukata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ciki. Yace ake cewa sariya idan aka ce gazuwa, ita gazuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki. Idan aka ce sariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ciki, kenan wasu ne aka zaba suka tafi. Shikenan shi Jabir yake cewa fa asabana ghaibun, mun tahi inda aka aika mun wannan muna cikin tahiya lokacin sallah, kau gari ya turnike da hadari, da ya turnike da hadari su kuma a lokacin nan da tarmamu, misali inda dan da tarmamu suke ganewa ina gabas take, wata hanya suke bi, kamar yadda Allah yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, yake cewa da tarmamu a cikin daji suke samu inda hanyar su take sarrafi. Shikenan yake cewa fa asabana ghaibun, sai hadari ya zo ya turnike, yace fataharraina wa ikhtalafna fil qibla, sai muka samu sabani akan a ina alqibla take, ina ce hanya idan ce alqibla wanda zamu kalla bi sallah, sai suka saba dukan su. Fa salla kullu rajulin minna ala hida, sai kasance dukan kowa daga cikin mu ya yi sallar shi kadai ba tare da ɗan shi ba. Kenan kowa ya ce nan ne, wanda ya ce nan ne, wanda ya ce nan ne, sai suka ce to kowa ya sallar shi kadai, shi kenan kowa ya sallar shi. Fa ja'ala ahaduna yakhuddu bayni yadayhi lina'lama amkinatina, sai dukanmu muka zo kowa sai alama yayi wani kurtu, yayi wata alama a wajen inda ya salla, dan saboda idan hadin wannan ya gushe gari ya waye, kowa ya san a ina ne sallar shi, a gani wane ne mai gaskiya a cikin su, amma kowa sallar shi da wuri. Yake cewa falamma asbahna nazarna, lokacin da muka waye gari sai kowa ya je duba wannan wurin da zai sallah, sai ke cewa fa iza nahnu sallaina ala ghairi al-qibla, kawai da muka duba muka gani ashe mun dukan mun yi sallah ba a kibla, ba a kibla, kowa a kuskure sallah, an yi alama an ajiye amma kowa ba a kibla ba cikin ta. Fa zakarna zalika lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ambata zalika, sai suka ambata haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Fa lam ya'murna bi'adati, bai umarce mu ba akan mu maimaita wannan sallah, kenan muramata tunda mun yi sallah ba akan al-qibla ba. Wa qala qad ajsa'at salatukum, yake ce musu sallar ku duka tare, saboda kowa yana da niyya mai kyau, sai fuskanta al-qibla yayi kuskure ne ba tare da gangan ba, inda a ce da gangan ga inda ake muna suke da kalliyan ba sallar ka fitewa, saboda inda ake karɓar sallah ba kalli ba hanyar da ake bi a yi sallah na haka sallar ka fitewa. Amma da yake wannan kuskure ne sun so su yi daidai, to Allah kadarta ba su samu ba, to da nuna haka masu sallah da sallar yake musu sallar su ta yi ba su da tsoro a kan haka. Malik ya ce wa kana yusalli nahwa baitul maqdis, wa kana yusalli nahwa baitul maqdis, manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallah kenan a da zai sallam kallon baitul maqdis yake inda Filistin take kenan masallacin Quds can yake kallo yana yin sallah da tantance alƙibla والكعبة بين يديه إذا كعبة أبايش قبل أن تنزل هذه الآية كهمن من آية سبق قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يكي الله يكي تيوى منك ميكي زوتيك تا تقلب taqallubu wajhika fis sama zijja taqallubu zuwa sama falan waliyannaka qiblatan tardaha minene zalallahu sallam su yake a sauya ne ya wasa kallan inda zai salla ya wasa yin musharaka tare da kristoci da yahudawa yahudawa ta suke kallo su salla dan haka zalallahu sallam su yake saba musu wannan abin ya dame shi yana so a sauya ne shi kuma bai yi abu sai an ce me yayi shine ko manzo sallallahu alaihi wasallam yidan ka to Allah ko sai yake cewa qannara taqallubu wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha to zan mu sanya ka ka kalli alqiblat da kake so wanda kake so a ranka fa walli wajhaka shatr almasjid alharam dan haka ka juye kanka ya fuskanci dakin Allah ya fuskanci masjid alharam kenan ka to mahan lokacin da kenan aka shar'anta kallon Ka'aba a sallah yace falamma nazalat istaqbal al-Ka'aba lokacin da sauko manzo sallallahu alaihi wasallam sai fuskanci al-Ka'aba fa bainama an-nas bi Quba fi salati subh wa tarana kenan lokacin da wannan aka sauko ana cikin haka akwai masallacin Quba masallacin Quba masallacin horko shi masallacin wajen madina yake a lokacin nan yace fi salati subhi mutane sun zo suna sallar asuba suna kallon masjidil aqsa masallacin qudus a lokacin idza ja'ahum atin sai ga wani mai sako ya zo sai ga wani mutum ya zo fa qala sai yake ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قد أنزل عليه الليلة القرآن أنزل عليه الليلة القرآن يكي تي مسلم صلى الله عليه وسلم أنصر قميد القرآن جي كذا أنا تي قد أكثر قد أما سي أمزير سناء القرآن وأن أبلغ سنة شمي من بعد إطلاق الجزء ويراد به إطلاق القل ويراد به الجزء a ambata abu duka amma ana nihin wani bangare daga ciki har yana so yace wata aya amma sai a mutaje sunan alqur'ani yace wa qad umira an yastaqbil alka'aba an umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci masallacin ka'aba ala fastaqbaluha dan haka gabaki ɗayan mu juya mu fuskanci ta ku saurara dan haka ku juya ku fuskanci alqibla an sauya alqibla an hwasa kallon masallacin Quds yanzu masallacin Ka'aba ke kallo yace wa kanat wujuhum ila sham fastadar da lokacin da aka so aka musu wannan magani fuskokin suna kallon sham can wajen Filistin ke fastadar kai tsi kawai suka juya sai aka juya kawai aka kalli aka Ka'aba wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qibla sai limakin su yi juya a sai da ya fuskanci alƙibla da su baki daya kenan a takeice wannan babu malin ya ka mana wannan hadisi wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi fuskantar alƙibla wanda ake a cikin sallah kenan idan an zo masallaci abu na farko da za a yi shine a fuskanci alƙibla shigo fuskantar alƙibla zaka fuskanci ta ne dukanka zaka fuskanci ta da huskarka da jikinka da kuma kwawunka kada mutum ya aje kwawun shi misali kada mutum ya aje kwawun shi haka ya zo yin sallah kai kwawun shi haka so ake su daidaita duka su kalli ka su kalli alƙibla yanda jikinka duka yake kallon alƙibla kwawun kama ta miki ya zo tsinka su ma ka su karkace su ma su kalli alƙibla wannan ita ce tsayuwa ta sallah wannan shine kuma fuskantar alƙibla haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar alƙibla ba abu budewa haka mikewa ake kuma wannan hadisi ne makaranta ya nuna mana cewa kenan daga cikin manyan sharadi na sallah fuskantar alƙibla in dai akwai damar a fuskanta alƙibla a fuskance ta kenan ba halin tsoro ba ake ba komai ba a fuskanta alƙibla a sallah idan nafila ce kuma wannan labas ita wannan nafila idan kana cikin balaguro shi ma ba a gida ba a cikin balaguro a saman abin hawanka kana iya fuskantar da inda kake so ka yi sallarka malik ya cewa sai babi na biyu alkiyam yace tsayuwa kenan fuskantar alƙibla wannan mai magana ne akan wanda yake iya tsayuwa kenan mutum idan bai tsayuwa yana yin sallah a zaune ko a kwance amma dai in dai da halin a kalli alƙibla a kalli ta alƙibla to yanzu kuma yin tsayuwa wa kana sallallahu alaihi wa sallam يقف فيها قائما في الفرد والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين مزو صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يقف فيها قائما ينايين تسيوا اصلا ينايين تسيوا تتقسي في الفرد والتطوع افرلا كو انافلا مزو صلى الله عليه وسلم كده اذن زي نافلا اذن زي فرلا اذن زي نافلا ديك تسيوا اكي سك ai sallah itimadan bi kaulihi dun umarnin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qumu lillahi qaniti ku kasance masu tsayuwa zuwa ga Allah kuna masu tsoron Allah wa amma fi safari fa kana yusalli ala rahilatihi annafila amma a cikin balaguro kamar yadda ya gabata mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a saman ma abin hawan shi kenan ba ma ya yi tsayuwa ba amma a balaguro kenan mu rike wannan ka'idar da kyau an ce za a yi sallah a saman abin hawa kuma ba sai an fuskanta alƙibla ba wannan sharadi ne wannan abu ne wanda yake faruwa a balaguro kaɗai ga mazaunin gida babu wannan a kanshi idan ya yi sallah shi mutai ba kuma wannan ana yin shi ne ga nafila ba farilla ba nafila ita ce ake iya yi a saman abin hawa kuma ba sai an kalli alƙibla ba misali kana cikin mota za ka yi mai kana so ka yi nafila kana da arwalla sai ka yi kabbara ka yi sallah kana zaune kana ishara da kanka haka ka gane kana cikin jirgi za ka yi balaguro ba ruwanka da inda jirgi ya fuskanta in dai ba farilla ba ce sai ka yi sallarka kana ishara da kanka haka ka gama in dai nafila ce amma in farilla ce in akwai daman a fuskanci alƙibla a fuskance ta in kuma ana iya bari a tsaya misali inda aka yi iskan kana iya jam'i na taqdimi ko ta'khiri me taqdimi da ta'khiri ya kasance lokacin sallar azhar kana iya taqdimi in ka azhar sai ka gama da asar a lokacin kenan ka janyo da asar ka kata wurin da azhar shikenan yake sallar yanzu lokacin da baka bukata lokacin al'asar yayi a ce sai an tsaya kuna makaranta kai ne ka riga ka yi kuma kana iya jam'i na ta'khiri shi kuma ta'khiri lokacin azhar din ba kai sallah ba ka bari he ka je lokacin al'asar tukwana he ka tashi kai azhar tukwana kai al'asar wannan duka abu laguru ja'izi ne an halatta yin haka haka nan magriba da isha amma ba a yi ba a gamawa tsakanin asuba da azhar ba a gamawa tsakanin da asar da magarba ba a gamawa tsakanin isha da asuba bin wannan su ne ake gamawa azhar daga asar magruba da isha fa ta an fahimta
eh kamar da za su ada sai da
babu iskal ko kadan to wannan ana mutum ya tashi a cikin jirgi ya sallar shi a nuna mai inda gabas ta fuskanta a saman jirgi a jirgi a wuri ba rasa wuri inda zaka kabar sallah kamar in tarbalta abin nan akwai daga cikin malamai wanda suke haka
cikin babu wani kada
ka fuskanta a kebula
kuma
wani ke hana
suke ma a tashi
الضروريات تبيح المحظورات ضروره تنا يسوي قيمه كايكتا ابدا ان با ضروره بهاجو مثالي متين ينا iya cin mushi a lokacin da yake jin yunwa babu abinci kuma yana nima ya mutu gashi nan zai mutu kuma ga abuna a mace kenan wannan an halatta maka na ce ضروره ce ta kaka shi ma irin wannan halin da mutum samu kashi inda bai yin sallah a wurin da yake kenan yana iya bari har a tsaya ta fara sallah shi
dai da kuke da sai dai babu
babu zai tsaya ta ce ba kenan ka ga wannan yana yin sallah shi a haka nan da larura ce kenan sai ka yi aiki da yadda aka yi sallah ta harkar tsoro inda mutum zai sallar farilla ta tsoro ba tare da ya samu riya a wannan ba haka aka ma wani babban malami a can zamanin da aka mai tambaya a kan ya mutum zai sallah idan ya samu kanshi inda ba sama ba ƙasa ba kawai tambaya ta izgili ya mutum zai sallah in ya samu kanshi inda ba sama bane kuma ba ƙasa bane sai ce in dai ya yi sujada to kawai ya sallah kawai tsaya a haka shi ya faɗi kuma an rubuta a littafi sai kawai daga baya sai a gani ashe mutum yana samun kanshi a wani wuri ko jirgi ko wani abu kamar haka in dai ya samu in dai akwai dama misali sama ne amma kuma ba ƙasa bane ba kuma hallo a saman kuma ana iya samun inda zaka yi sujada inda jirgi akwai da zaka samu fulibe ne wanda zaka samu wani yana iya samun wuri haje wurin shimfiɗa da sauransu duka a kowane ake musu wannan a irin jirage wannan da ake ce musu private community ne ake ciki na malai ke cewa wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawf ash-shadid ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddama ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ga al'ummarsa an yusallu fil khawf ash-shadid fi sallah tasuru min sanani ala aqdamihim a ƙasa suke au rukubanan ko a saman abin hawa suke kamata kaddama kenan malam ya kawo wannan ne saboda wannan ka'ida dai ka tafari ya ka ka'ida tafari ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah ne a tsaye a farilla ko a nafila to amma akwai exception ita wannan exception ita ce ta balaguro idan ana cikin balaguro ana saman abin hawa mutum yana yin sallar nafila a saman abin hawan shi sun tahari kenan ta biyu idan ana cikin tsoro mai tsanani kenan shi ma mutum yana yin sallah a lokacin nan ba tare da ya an ce sai ya tsaya ba ko wani makamancin haka kenan wannan su ne exception na wannan ita ka'ida wadhalika qawluhu ta'ala yace anan kuma Allah mai sarki yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu billahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ma Allah mai sarki yake cewa hafizu ala salawati ku kiyaye sallah ku kiyaye salloli gabaki daya was salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya wace sallah ta tsakiya lasa manzala sallallahu alaihi cewa da mutun ya rasa lalla asar gare rasa da abin da yake da duniya so da muhimmancin wa qumu lillahi qanitin ku kasance kuna tsayuwa ga Allah kuna masu tsoron Allah fa in khiftum farijalan aw rukbana aw rukbana idan kun ji tsoro to ku yi sallar ku a ƙasa aw rukbana ko kuma a sama abin hawa fa iza amintum idan kuma kun shiga cikin aminci fadhkurullaha kama allamakum ku ambaci Allah ku ringa ambatan Allah kamar yanda ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamu kamar yanda ya sanar da ku abin da ku sani wa sallallahu alaihi wa sallam fi mardi mautihi jalisan amma manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah a zauni a lokacin da yake cikin rashin lafiyar shi ta mutuwa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cikin rashin lafiyar shi ta mutuwa yayi sallah a zauni kenan wannan exception ta uku kenan wanda muka samu akan wannan ka'ida ta ayi sallah a zauni kenan idan mutum bai da lafiya ya kasance bayarwa ya sallah sai a zauni kenan wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi ma yayi sallah a zauni a lokacin da bai da lafiya wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi hina ishtaka wa salla an-nasu ra'ahu qiyaman fa ashara ilayhim an yajlisu wa jalasu falamma sarafa qala in kuntum anifan latafaluna fi ida faris wa rum yaqumuna ala mulukihim qu'ud fala taf'alu inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha salla jalisan fasallu julusan ana manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh wa sallaha kadhalika malik yake cewa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah marratan ukhra wa tarana kahin kenan rashin lafiya shi ta mutuwa ya taba yin sallah wani lokaci ne wajen rashin lafiya shi da shtaka a lokacin da ya wutar rashin lafiya wa sallan nas wara'ahu qiyam muzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zauni sai wanda suke bayan shi suna tsaye shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana ganin da abin da yake bayan shi fa ashara ilayhim an yajlisu sai musu ishara ce su zauna fajalasu sai suka zauna falamma sarafa alwaqtu da aqari sallah sai yake ce musu in kuntum anifan la taf'aluna fi'la faris ar-rum yace kadan kun kuskure da kun yi abin da farisawa suke da rumawa yaqumuna ala mulukihim wa qu'ud suna tsayuwa ga shugabannin su kuma shugabannin suna zaune su sai sai shugabanni a zaune yace fala taf'alu kada ku rinka yin haka kai kasance misali ni ina zaune ko kuma kuna zaune innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin ya kasance abin kwaikwayo kasance kenan kwaikwayon shi ake da abin da shi ne za fa iza raka'a farka'u idan ya rukuyi kuma ku yi rukuyi wa iza rafa'a farfa'u idan ya taso ku taso wa iza salla jalisan fa sallu julusan idan kuma ya sauri ya salla a zauni ku kuma ku zauna ku yi salla na kenan kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da bai da lafiya ya yi zauni ya yi sallah a zauni wannan shine kenan mahallin shahid na wannan hadisi kenan idan mutum baya iya sallah a tsaye yana cikin halin rashin lafiya to am jaizi ne ya yi sallah a zauni idan kuma ta kama a zaunin ma bai iya yi sai a kwance to ya yi sallah a kwance ya kasance sai ringa yin ishara da kanshi har ya sallar shi kare take ya kare kenan a takaice kenan abin da zamu karanta anan abubuwa ne kamar haka sallah a tsaye idan mutum yana iyawa sallah a tsaye ake tafarilla ko ta nafila idan kuma dan balaguro ne iya saman abin hawa ja'izi ne ya sallah a saman abin hawan shi ba tare da yin abubuwa na wanda yake tsaye ba kenan shi wannan an mai ja'izi kuma ba tare da ya fuskanta a cikin ba ko ina ne iya kallo ya sallar shi ta nafila haka nan mara lafiya shi ma an ba shi wannan dama idan bai yi sallah a tsaye ya sallah a zauni haka nan kuma wai ana cikin tsoro mai tsanani shi ma kenan ana iya sallah ba tare da an fuskanta a cikin ba kuma ba dole bane sai a tsaye ita kama a sama abin hawa ko a zaune kenan din ta kama mutum haka zai sanne shi wannan kenan shine dai a takaice abin da muka karanta yau na na zahirin wannan hadisi ya kai ki nunawa amma insha Allah zan ba kawo duka bayanin da yake shari wannan babi na gaba gashi nan akwai babi na gaba wanda shi sati mai zuwa insha Allah zan ba kawo shi shine salatul marid jari sallan mara lafiya a zuwa na bisamu ba ya ga misali wannan kaga baka da iko akai kenan ne ka bari in an zai sai ke sallarka insha Allah sallar farilla ce ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله